Ghana na ɗaya daga cikin jerin ƙasashen yankin yammacin Afirka da babbar jami'ar diflomasiyya ta ƙasar Amurka uwar gida Molifi ta kai ziyara bayan tarayyar Najeriya a ƙoƙarin da Amurkan ke yi wajen lalubu hanyoyin maido da mulkin farar hula a ƙasar ta Niger. To sai dai bayan ganawarsu da shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurkar mai kula da sha'anin nahiyar Afirka ta buƙaci da sojojin da suka kifar da gonatin Bazoum Muhammad da su ƙara martabar demokuraɗiyya tare da sako Bazoum da iyalinsa da ake tsare da su, tana mai cewa Ghana da Amurka sun hada hannu wajen tabbatar da mayar da demokuraɗiyya a Niger, kuma muna kira ga sojojin da suka kifar da gonatin Bazoum da su ƙara martabar demokuraɗiyya a ƙasar tare da sako shi da ma iyalinsa, inji ta. Amurka na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da ke ƙoƙarin maido da demokuraɗiyya a ƙasar ta Niger da aka yi juyin mulki. To ko shin wannan ziyarar da Molifi ta gabatar a wasu ƙasashen yankin yammacin Afirka tare da ganawa da masu ruwa da tsaki a ƙungiyar ECOWAS zai iya ba da gudunmuwa wajen shawo kan matsalar da Niger ke fama da shi a yanzu? Excellency Musa Sharif Nunalayya, tsohon jakadan Ghana a Guinea Kana mai sharhi kan harkar demokuraɗiyya, ya ce ko shakka babu Amurka ita ce uwa uba ta demokuraɗiyya a duniya, a don haka wannan mataki din nan da ta ɗauka ya dace.
Amurka ita ce uwa uba duniya, in kuma ta tsaya wannan demokuraɗiyya ya yi haka a kan ƙasashen Afirka ta yamma, kuma tsira ƙasan lokacin Trump haka abin da ya kasance wurin sun kiya wanda ya shugabanci abin ma ya ci sa shekara wurin kuma shekara 17 sharka. To wannan tafiyan da suka yi Amurka ta aiko babban jakada wato special envoy ɗin, to ce wannan abubuwa ina ganin abu ne mai kyau wanda zai dace, domin yau mu Afirka tun abincin mu ma ina da wahala, ba za a ce kuma ga rigima, an ga ba abu ne zai ce maka so a nemi hanya dai a daidaita su, so ba su kuma bai kuma su taba shi ba, in sun maza mazan nan koma da shi ne fa, in ba koma shi ne a sake zaɓe, in ya tsaya a bashi dama ya sake tsayawa, in jama'a suka ce suna so suka bashi shi kenan magana ya ƙare. Ko ya dai mulkin farin hula mu dai wurin mu dai ya fi mulkin soja, kowa da hanyar shi, duk sojan da ke son ya zo ya yi mulki ya ajiye rigar sojansa ya zo shi ma tsaya ya je yawo ya nemi a bashi zaɓen nan bashi shi kenan. Ina ganin ya fi kowanne da hanyar shi.
To sai dai kungiyar raya ce gaban tattalin arzikin yankin yammacin Afirka ta ECOWAS tana ci gaba da lalubo hanyoyi domin ganin sojojin Nijar da sun ka hambayar da gonakin Bazoum sun mayar da mulki ga farar hula, inda ma shugaban tarayyar Najeriya Kana shugaban kungiyar Bola Ahmed Tinubu ya faɗa a baya-bayan nan cewa kamata ya da sojojin da suka yi juyin mulki su yi koyi da mulkin tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar, wanda bayan karɓe mulki ya dawo da demokuraɗiyya a shekarar 1999 bayan shafe wuta tara yana shugabanci, maimakon bukatar da a ba su damar tafiyar da harkokin kasar har shekaru 3. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.